the building. What's my name? Naza gadi ka dunia, samba kamar ki ko daya. Me kyan gari da tarbiya, kaunar ki ce a zuciya. Ko zara rasa dukiya, aure smalar ka padaya. Domin na kare kimiya, kamar ki ce a zuciya.
Ni da ke kauna ce, kowa sani mun dace. Alkawari ga da kimance, love you, gotta keep munching. Anjali, you know how to feel. Anytime you come out, I feel something. Nice, baby, I make a hold you.
Make a hold you down.
Keke kya wachi, sanko wachi. Maso yata chi, nireke munda chi. Keke kya wachi, sanko wachi. Maso yata chi.
Na za ka duka duniya, san ba kamar ki ko daya. Me kyan gari da tarbiya, kaunar ki ce a zuciya. Ko zara rasa dukiya, aure smalar ka padaya. Domin na kare kimiya, kaunar ki ce a zuciya. Barka da safiya, ya kike masoyiya. Kaunar ki a zuciya, abu jini da cijiya. Kidan maso maso, show me love baby girl. Kidan maso, feeling you baby girl every morning.
Think about you every morning.
Koda bacci nake, tunanin ki nake. Ki ban wuri na fake,
ki ban wuri na fake.
Koda bacci nake, tunanin ki nake. Ki ban wuri na fake.